إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammacina asabar a yau muna 19 ga wata na sha'ban shekara ta 1447 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da iznin Allah zamu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin nabiyur rahmati sallallahu alaihi wa sallam wanda muna cikin bayani akan abin da ya shahi khalwatuhu bi ghari hira'a wa bad'ul wahyi bayani da malam yake mana akan abin da ya shahi kebantuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a kogon hira sannan kuma da bayani akan abin da ya shahi fara wahyi da zaman wahyi malam ya karanta mana hadisin ummuna aisha radiyallahu anha annaha qalat kina har inda muka kawo inda malai yake cewa faraja biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yarjifu ko yarjufu fuaduhu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bayan ya kebance a wannan kogo na hira da kuma irin abubuwan da na bautan Allah har aka kai matakin da malaika yazo zuwa gare shi yace mushi ikaratu yace ban kasance mai karatu ba ya kara ce mushi ikaratu yace ban kasance mai karatu ba karshe yace mushi da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq hazwa ayoyi guda biyar to bayan sabkan wadannan ayoyi guda biyar take cewa Aisha take bada labari faraja biha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya komo biha da wadannan ayoyi ya komo zuwa ga Khadija ya rujufu fuadahu a daidai lokacin da zuciyar shi tana raurawa kenan zuciyar shi tana cikin hali na tsoro saboda ya ga abin da bai taba gani ba fa dakhala ala Khadija bint Khuwailid radiyallahu anha fa qala mazalla da ya shigo wajen Khadija sai yake ce mata zammiluni zammiluni alillibeni kenan a ka wani abu a rihe shi ya shiga cikin wani yanayi wanda yake na furgice kai tsaye kuma ita yake Khadija fa zammaluhu sai ta dauki wannan umurnin da yayi sai ta dauki wani abu ya tarihe shi hatta zahaba anhu ar-raw'u har sai da aka kai matakin da wannan tsoron da yake tare da shi ko furgicin nan hatta zahaba har wannan abun ya tafi ya bar shi to kaga wannan ma yana maka nuni akan me lalle mace ce mai hankali bata tsaya ta dame shi da yawan tambaya ba ko kuma ya akai haka kawai da yace a rihe shi aikin da ya umurni shi ne abin da ta yi fa qala li khadija wa akhbaraha al khabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa khadija sannan kuma ya bata labarin irin abin da ya gani yace wallahi laqad khashitu ala nafsi tace yace haƙiƙa na jewa kaina tsoron abin da na gani fa qalat lokacin da manzo Allah ya wannan bayanin sai Khadija take cewa kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada tace a'aha ya ma'aikin Allah ko kuma a'aha ya Muhammad ko kuma a'aha mijinta kenan tace wallahi ina rantsuwa da Allah ma yukhzika Allahu abada babu yanda za a yi Allah ya kumyatar da kai ko kuma ya tabar da kai sai ta kawo dalilanta ba dalili bane na son zuciya ta ambaci abubuwan da duk mutumin da yake kan wannan tsarin Allah baya tozartar da shi tace innaka latasilur rahima kai kin nan kai ne wanda yake sadar da zumunta kana kulawa da ƴan uwanka kana kulawa da zumuntarka baka nuna halin ko in kula game da abin da ya sha ƴan uwanka duk mutum wanda yake da wannan ɗabi'a to Allah baya walakantar da shi mudai tauza jita wata kala ina fama da mura sosai yake cewa wa tahmilu kalla tace kuma sannan kana dauke da yaunin waɗanda suke ma'abuta bukata idan ka ce alkal ana ne at-takalifu thaqila kenan dukkan wani yauni za a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faman daukan aikin da ba nashi ba sai ya maida shi nashi saboda taimakawa al'umma tace banda wannan wa tuksibul ma'dum sannan kuma kana taimakawa ko kana agazawa mutumin da yake al-ma'dum mutumin da yake da karancin dukiya wanda baya da idan yazo yana fama a taimaka mishi to kana cikin wadanda suke tsayawa don su yi wannan aiki sannan banda wanda tace wa tuqri daifa sannan kana kula kana sabke baki kana kulawa da wadanda suka zo bakunta duka wadannan ayyukan ka ne tace wa tu'inu kana taimakawa ala nawaibil haqq akan dukkan wasu masaib ko kuma wasu al'amura da suke da alaka da wahala komin wahalar su zaka kula da su in dai wannan abin gaskiya ne shine ma'anar wa tu'inu ala nawaibil haqq lokacin da Khadija ta gama waɗannan bayanai kaga ta ambata shi da sifofi kamar haka sadar da zumunta sannan daukan abubuwa masu yauni wa halhalun wasu sannan da taimakawa wanda bai da sannan da taimakawa bako sannan kuma da taimakawa akan al'amura masu wahala duk da za a wahala amma tunda gaskiya ce kana tsaye akan su waɗannan abubuwa guda biyar da ta ambata idan ta ƙare bayaninta kuma wannan zai maka bayani akan zai nuna maka maganar malam cewa mace ce mai hankali kawai fantalaqat bihi khadijatu hatta atat bihi warqat ibn nawfal wannan khadija sai ta shawarci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama game da wannan abin da ya gani tace ina in ba laihi mu je wajen warqa ibn nawfal wanda wannan warqa ibn nawfal ibn asad ibn abdul uzza ibnu ammi khadija dan ammin khadija ne kenan kamar misali kuzo ni suke da ishi da khadija tace in ba lahi mutai can mana saboda kai bayanin abinda ka gani la'alla za a samu wasu bayanai saboda warqa mutun ne wanda yayi karatu a cikin addinin nasaranci yace wa kana mura an tanassara fil jahiliya warqatu ibnu nawfal mutun ne wanda ya dauki addinin nasaranci a lokacin jahiliya sai ce wa kana yaktubul kitabal ibraniya ya kasance yana rubutu da harufa na ibraniyanci fa yaktubu min al injil bil ibraniya yana rubutawa tare da littafin injila zai rubuta ka so mai yawa da wannan halishin na ibraniyanci ma sha Allah an yaktuba gurgudan abinda Allah ya so ya rubuta daga cikin malaman da suke wannan yankin na Afrika akwai malamin da ake bada bayanin cewa yana karanta harshe na Ibraniyanci shine Dr. Abubakar Birnin Kudu wanda yake karatu Minhajus Sunna An-Nabawiyya na Ibn Taymiyyah a cikin Sunna TV bal hasali suka ce hatta da yake takhassusin shi abin da ya shafi addiyan ne waɗannan abin da yake alaka da addinai kalakan addinin kaza to akwai wasu ma'lumat wasu bayanan da ba sa samuwa sai da halishin Ibraniyanci bal hasali akwai littafin da Ibraniyanci ne ya juya su ya maida su harshen Larabci eh kwarai da gaske akwai manyan malamai kwarai Allah taimaka malike cewa kenan shi anan a biya kira shi da suna warqa yana rubuta rubutu na Ibraniyanci sannan yana rubuta injila da harshen Ibraniyanci abinda Allah so ya rubuta sai ta ce amma wa kana shaykhan kabiran qad amiya ya dattijo ne babba har ya makafce baya gani ya makafta fa qalat lahu khadija sai khadija take cewa tace ya ibn am ya kai dan baffana take cewa warqa isma min ibni akhika saurari dan uwan ka samu ka saurari dan uwanka kenan ita sai saurari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu warqa sai warqa yake ce mishi ya ibn akhi ma za tara ya kai dan uwana me ka gani ba ni bayani yanzu manzo Allah sai sabi bayani fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a sai manzo Allah ya bashi labarin dukkan abin da ya gani fa qala lahu warqa sai warqa yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya ce mishi yaga kaza yaga kaza yaga kaza duk ga yanda akai har aka zo wannan matakin warqa sai ya ce wa manzo Allah hadha an-namusu allazi nazzala Allahu ala Musa yace wannan tabbas shine dan aike ko kuma ka ce malaika wanda Allah ya safkar da shi akan annabi Musa kenan wanda ya ka sakon annabi Musa shine ka wannan sako to kuma tunda yayi karatu dama abu ne sananne cewa ana jiran manzon karshen zamani sallallahu alaihi wasallam daga lokacin sai ya fahimci cewa lalle wannan shine annabi na karshe sai ya ce ya laitani biha jaza'un ya kai tuna ina ma a ce ina cikin halin kuruciya mu zaman to mu ne matasa mu ne samari yake cewa laitani akulu hayyan kai tuna ina ma a ce ina raye iz yukhrijuka qaumuka a lokacin da mutanen garin makka za su yi kururuwa akan su kore ka kaga anan duka yana hudi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wannan al'amarin da ka dauko kaga cewa abu na farko ina ma a ce ina cikin kuruciya wannan kuruciyar nan ina raye ina cikin kuruciya saboda mi ya taimakawa da'awar sai ya ce ina ma a ce ina raye lokacin da mutanen garin makka za su kore ka za su hudda ka daga cikin gari fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa aw mukhrijiyahum yanzu mutanen makka za su yi jur'a da ƙarfin halin da za su iya korana da garin makka yana ga cewa shine as-sadiqul amin duk inda ya tafi mutane walwala suke suna jin dadi ana tarban shi amma al'amura za su koma musulmi za su koma su canza shine yayi mamakin cewa aw mukhrijiyahum yanzu mutanen makka za su kore ni duk da suka bani suka karbe ni ya zamanto kowa yana jin cewa inda ina cikin lamari to al'amari ya gyaru ban mazalla yake mamakin wannan abu kala sai warqa yace na'am yace kwarai za su hudda ka daga cikin wannan garin kaga ya hudu wannan magana shami bi kulli ta'kid cewa yana tabbatar da cewa sai su hudda ka yace ai ba ma wannan ba lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya babu wani mutum ko daya wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi illa udiya sai an nuna mishi kiyayya sai an nuna mishi gaba sai an nuna mishi kiyama sai yace amma wa in yudrikuni yawmuka ansuruka nasran mu'azzaran yace wallahi in yudrikuni yawmuka in wannan rana ta riske ni Allah ya kai ni wannan lokacin ansuruka zan bada kariya ga da'awarka nasran mu'azzaran na taimako da agaji wanda yake mai girma mu'azzaran yani qawiyan kenan zai bada gudunmuwa akan harakar mi harakar addini ka duba wannan lattijo ne yake kukan zicci ina ma a ce Allah ya kashi lokacin da zai iya ma addinin musulunci khidma kaga ya kamata mu dauki mi ko dauki darasi tun daga mun dukkan mu matasa ko ko mafi yawancin matasa ashe bai kamata a bar mu a baya ba duk abin da zaka iya khidimtawa addinin ka ko wace irin ka face to kar kai kasa a guye kuma kar kai wasa kar kai nawa a cikin wannan kaga dai ga lattijo yana kukan zicin cewa ina ma ina ma sai dai ina sai yake cewa anan yace wa in yudrikuni yawmuka ansuruka nasran mu'azzaran yace amma thumma lam yanshab sai dai bai dauki lokaci ba da yawa yani lam yamkus tawilan kenan warqa ibn nawfal bai dauki lokaci mai tsawo ba an tuwfiya Allah ya amshi rayuwar shi kenan kaga wadannan abubuwan da ya ambata cewa ga abin da zai zo ya faru amma yana ji cewa da wahala ya iya kai wannan lokacin kuma ko Allah ya kadarta warqatu ibn nawfal bai dauki lokaci ba Allah ya amshi rayuwar shi to wannan bayanin da malai ya kawo mana anan game da abin da ya shahi kebancewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kogo na Hira sannan kuma da bayani akan farkon wahayi ya fara zawa sai ce durusul wa ibar wasu darussa za mu doka sannan wasu ibar za mu doka abun lura ibar jam'i na al-ibratu al-ibra yani abun lura jam'i sai zaman to ibar abu na farko malai yace dalla tasarrufu khadija radiyallahu anha idza ama waqa'a lirrasuli sallallahu alaihi wasallam fil ghari ala rajahati aqliha yayi nuni qarara dalla kenan tasarrufu khadija yanda khadija tai tasarrufinta iza ama waqa'a game da abin da ya faru ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fil ghari a cikin wannan kogo abin da tai yana nuni akan rajahati aqliha rinjayen hankalinta da ƙarfin hankalinta idan ka ce rajaha shine alittizan yani hankali mai dora abubuwa saman ma'auni sai ya fito da tunanin da yake shine mai kyau to wannan yana nuni akan me akan cewa mace ce wanda take da kaifin kokonduwa kaga da ya zo gida yartajif ba tsaya tai mushi dogon tambayoyi ba abin da ya umarta shi akai yace a rihe shi sai ta rihe shi har sai da wannan abin ya tahi ya bar shi daga lokacin kuma shi yake mata bayanin ga abin da yake faruwa shi yasa dukkan dan adam mafi yawanci kusan kashi 99 a cikin 100 nan na jahin mutum a cikin rayuwa yana da alaka da matarka idan ta zamanto nutsatsa zaka nutsu idan ta zamanto haka haka to kai ma a haka haka zaka tafi wannan kuma yana nan a cikin hatta da rayuwar annabawa kaga wannan ai da'awa ce kuma farkon kafa da'awa waye rike linzamin ya taimaka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon karon farko ita ce matar shi Khadija radiyallahu anha ka dauki misalin annabi Nuh da annabi Lut kaga sun wahala annabi Nuh Allah bar labarin labisa fihim alf sanatin illa 50 ama wa'azi kadai sai da shekara 150 nayi amma karshe Allah ya rihe labarin shi wa ma amana ma'ahu illa qalil ba hukuwa iman da shi mutane suka iman da shi ɗan kadan ne abinda malamai suke ambata yana da alaka da matar shi tana yi tana warwarewa yana gwagwarmaya ita kuma tana warware wannan tana kuma ku fahimta ku kun yi nisan shi ne mu muka san haƙiƙan abin da yake faruwa abu kaza da ya faru ba haka nan bane ba magana ta ƙari wala yunabbi'uka mislu khabir to kaga rinjayen hankalin da Khadija take da ya taimaka akan hutowar da'awa haka matar annabi Lut alaihi salam duk gwagwarmayar da amma karshe mi aka yi matar shi sai ga ta yar wuta Allah ya ce wa daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'atu nuhin wa imra'atu lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini amma fa khanatahuma falam yughniya anhuma min allahi shay'a wa qila dukhul an-nar ma'a ad-dakhilin Allah buga misali game da abin da ya shahi lamarin imani matar annabi Nuhu da matar annabi Lut Allah ce sun kasance karkashin igiyan auren bayin mu nagartattu guda biyu amma sai suka ha'inci waɗannan mutanen sun ha'inci da'awar sai zamanto da'awar sai zamanto wahala ne kawai yake cikinta annabi Nuhu yake cewa rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara na kira su dare da rana babu irin wani zarfin zaman da zarfin makan wanda bai amfani da shi ba wajen abin da ya shahi da'awa amma ba labari ya wahala wanda kuma sababin daga cikin sababin akwai fandarewar ita matar shi to anan rinjayen hankali da ma'auni da take da na hankali ya taimaka kwarai kuma ya nuna akan cewa mace ce mai hankali malace wa husni tasarrufiha sannan da kyakkyawan yanda ake sarrafa abubuwa a jeran su a cikin yanayin da ya kamata kaga bayan ya gama bayani sai ta karfafe shi akan cewa a'a ba irin ka bane mutumin da Allah zai tozartar da shi kai kake kaza kaga wannan zai ba shi mi sai ba shi karfin gwiwa zai kara wa zuciyar shi karfi kuma bata tsaya a rubuta ce amma akwai wani wanda ya karatu mu je mu tambaye shi ko Allah akwai wani abin da zai kara mu da shi malai ce wa fadliha kuma yana nuni akan falalanta wa salamati fitratiha sannan kuma da kasantuwar fitratta yanayinta yawohinta daga dukkan wani abin da yake na datti ko kuma ruɗu ba ruɗaɗɗiya bace ba a nitsa take abu na biyu malai ce wa kanat min a'rafi an-nas bi akhlaqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan ita Khadija ta kasance ita ce mafi sanin mutane game da halayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace limakaniha minhu saboda irin matsayin da manzon Allah yake da a wajenta matar shi ce duk wanda zai yanka a waje bayan kaimi an kikkimtsa ne an daidaita komi da komi an daidaita abin da za a daidaita a lokacin zai kaimi sai ka kado waje go haka zai ganka amma gani na zahiri sani na hakika na keke da keke babu kamar iyalinka babu kamar iyalinka to ita sanin da ta mushi sani ne wanda ta tabbatar da cewa lalle wannan mutumin mutumin kirki ne duk da wannan ihtikaka da ta yi da shi ta an cuɗi juna amma dai wannan bai sa ta gano da cewa akwai wani aibi ba ko kuma wata matsala tare da shi kowane lokaci ƙara yabo take akan shi wanda wannan yake nuna akan cewa tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin kirki ne mala ce wa ishratiha lahu sanan kuma da zamantakewan da ta yi da shi na abin da ya shahi zamantakewa irin na aure wa tilaiha ala sirri wal alaniya kuma ta leka dukkan wani abin da ke sirri da abin da yake bayyane na rayuwar manzon Allah duka ta san komai saboda tare suke rayuwa a gida guda a cikin daki guda malaci wa qad ra'at min akhlaqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa shama'ilihi ta gani game da abin da shay halayen manzon Allah wa shama'ilihi da dabi'u wanda ya kumshi rayuwar shi ma yu'akkidu annahu ar-rajulul muwaffaq cewa lalle wannan mutumin ya abin da yake tabbatar da cewa mutun ne wanda al-muwaffaq Allah ne datar da shi al-mu'ayyad wanda yake samun karfafa min Allah daga Allah subhanahu wata'ala sai tace yace al-mustafa mal yace al-mustafa min khalqihi zabebbe a cikin halittun Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zabe shi yace al-mardiyyu fi siratihi wa sulukihi abun yarda a cikin sirar rayuwar shi da kuma abun da tarihi rayuwar shi kenan sannan wa sulukihi da kuma dukkan wani kai kawan shi duk wanda zai karanta zai ji ya samu gamsuwa ya samu nutsuwa malaci wa anna man kanat hadhihi akhlaquhu wa siratuhu mutumin da ya zamanto wannan shine dabi'ar shi shine yanayin shi wannan shine tarihin shi to wannan mutumin la yukhafu alaihi lammatun min ash-shaytan wallahi ba a ji mishi tsoron wata kyafata daga shaytan shaytan babu yanda za a iya fanta shi da wani abin da ba shi ba mutum ne wanda yake tsaftatacce Allah tsaftace shi malaci au an yakuna bihi massun min al-jinn ko waɗanda suke cewa a ai wahayin nan abin da yake karantawa ai shaytan ne shahe shi malaci a duk mutumin da ya san wannan dabi'un nashi ya san babu wani massu na jinni tare da shi mutum ne lahiyayye wa anna zalika yatanafa ma'a ma arafatuhu min hikmatillahi wa ra'afatihi fi khalqihi wanda kuma wannan ita Khadija bisa ta samu karfin gwiwa ta san mutumin da yake kan wannan dabi'un da wannan tarihi na rayuwa wa anna zalika yatanafa wannan yana koruwa game da abin da ta sani na hikimar Allah da tausayin Allah a cikin halittar shi ya za a yi mutumin da yake da wannan dabi'un Allah walakantar da shi bayuwa fa qala take cha fi thiqatin wa imani ta fada a cikin kat da kuma imani wa fi quwwatin wa ta'kid a cikin karhi da tabbatarwa tace kalla tace aha wallahi la yukhzika Allah abadan har abada Allah ba zai kuma tarra kai ba tace innaka latasilur rahima wa tahmilul kalla wa tuqsimul ma'duma wa tuqri ad-dayfa wa tu'inu ala nawa'ibil haqq dabi'un da halaye wanda ko a yau dan adam ya siffanta da su wallahi sai ya zama tona da ba a cikin al'umma a wajen Allah zaka zama to ku ne ɗan ajin tubarkalla zaka kula da zumuntarka sannan zaka yi kokarin kulawa da dukkan wani dawainiya da wahalan mutumin da bayyada sannan kuma zaka taimaka da dukiyarka game da waɗanda suke cikin halin bukata zaka taimaka mutumin da yake bako sannan kuma zaka tsaya akan abin da yake gaskiya ne ko da rai zai hale shi waɗannan sifofi guda biyar manzo Allah ya siffanta da su sallallahu alaihi wasallam malaci abun uku da zamu fahimta a cikin wannan dalla tahlilu waraqa li zahirati ma hadatha lir rasuli sallallahu alaihi wasallam yayi nuni wannan fashin baki da waraqa ibn naufal yayi game da li zahirati ma hadatha game da abin da ya bayyana ko ya afku game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kogo ala sihhati ilmihi wa fadlihi wannan yana maka nuni akan ingancin ilimin waraka sannan kuma da falalan da shi waraka ibn naufal yake da ashe mutum ne mai ilimi abin da ya hudin nan zakan namusul ladhi nazzala Allahu ala Musa sai zama to shikin ne kenan wannan yana nuni akan ilimi gare shi ko ilimi na garcacce malaci abu na hudu iqtadat hikmatullahi ta'ala hikimar Allah ta hukumta ko ta zartar an yakuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ummiyan baya karantawa baya rubutawa la ya'rifu alqira'ata wala alkitaba bai san karatu ba bai san rubutu ba haka hikima Allah ta tabbatar malaitu wa fi dhalika ib'adun a cikin haka akwai nisantar da li shubhati shakk shubha ta shakka fi masdar alquran game da inda tushen qur'anin yake kaga inda yana rubuta sai a ce shi ya rubuta ko idan a ce yana karanta a ce a wani wuri ya karanto kaga sura suka ce asatirul awwalina katabaha sura kan sun san ce a ashe rubuta mushi ne akai ba shi ya rubuta ba saboda baya rubutawa saboda dukkan wani mai shakka ya kudda shakka akan cewa qur'ani munazzalun min indillah qur'ani maganar Allah ce kuma ya sabkar da ita akan wanda baya karanta baya rubutawa kawai aka wayi gari aka ji shi yana karantawa kuma ya gagari duniya da abin da yazo kuma har yau duk wanda zai iya zawwa da abin da yazo da shi falle tafaddal yana iya zawwa da shi satalhaquhu al'ana ila yawmiddin tabbas shine malai ce wa fi zalika yaqulu Allah ta'ala ai akan haka ne Allah yake cewa wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhuthu bi yaminika idhal lartaba al mubdiluna wama kunta tatlu Allah ce ai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka kasance ba baka kasance ba tatlu kana karantawa min qablihi kahin alqurani wala sanan min kitabin kahin qurani baka karanta wani littafi ba wala takhuthu bi yaminika baka ma kai in baka iya rubuta wani rubutu ba da hannunka na dama Allah yace idan ayko inda ka iya karanta ko ka iya rubutawa lartabal mubdiluna da waɗanda suke mutanen banza sun yi kokonto sun yi shakka akan alqurani mai girma to amma bai karanta ba bai rubuta ba sai zaman to kawai gashi ne na ambata qurani munazzalun min indillah wanda kuma cikar kamala ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rishin iya karantawa da rishin iya rubutawa kahin zawwan alqurani mai girma shi yasa kaga ko lokacin da kai sulhul hudaybiya lokacin da manzon Allah ya umarni cewa a share cewa haza ma salih alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam quraishan sai a goge wajen aka ce ya za a goge ma aiki Allah manzon Allah ya dauki abu rubuce ku gwada mu ina ne wajen a gwada mu shi goge sallallahu alaihi wasallam bai iya karatu bai iya rubutu amma ya zo ya gagari masu karatu da masu rubutu sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ne abinda malai ambata mana anan na bangaren da ya shahi harkon annabta ga yanda al'amarin ya fara sai malai ce marahilud da'wa matakayya matakayya na da'awa marahil jam'i ne na al marhalatu zango zango ko kuma zango marahil sai zamanto zango zango ko matakayya daban-daban wanda aka biyo na da'awa akwai mataki kaman guda biyar da malai ambata anan sai ce li da'wati rasulillah sallallahu alaihi wasallam maratibun da'awar manzon Allah ta kama akan martaba ko kuma mataki daban-daban almartabatul ula martaba ta farko annubuwa kasantuwar shi annabi ai dukkan wata da'awa da zai ana jira tukumi ai dole sai annabta ta fara daga lokacin da za a samu abin da za a yi da'awar almartabatus saniya inzaru ashiratihi alaqrabin ya gargadi famin shi ɗan uwan shi makusanta almartabatu salisa na uku inzaru qaumihi al'umma shiga baki daya ya musu gargadi akan cewa fa shi manzo ne na Allah Allah ya aiko shi ko ai imani ko a hadu da fushin Allah subhanahu wataala almartabatu rabi'a inzaru qaumin ma atahum min nadhirin min qablihi mazalla ya gargadi wasu mutanen da ma atahum bai zo musu ba min nadhirin wani mai gargadi min qablihi kahin shi saboda ana cikin fatara ta abin da shi manzanci sai ya ce wa humul arabu qatibatan ai sune larabawa gabaki daya ai jami'an sai martaba ta biyar yace inzaru jami'i man balagathu da'watuhu gargadi game da dukkan wanda ya cin mushi da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min aljinni wal insi daga aljani ko mutum ila akhirid dahr har zuwa karshen tashin kiyama kenan har zuwa karshen mi karshen zamani har zuwa karshen duniya to waɗannan marhala matakayya daban-daban su ne marahilud da'wa wanda kuma ko a yau dukkan mutumin da zai yi da'awa yana buƙatuwa zuwa ga bin waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya kaga ba za ka yi da'awa dole he kami dole he ka sani ba za ka yi da'awa ba kai tsaye dole sai kai kokarin abin da ka sanin nan gurgudan hali ka fara aikatawa don suke kewayenka sannan kuma haka wanda suke faminka sannan kuma haka mutanen anguwarku mutanen garinku sannan mutanen kasarku sannan mutanen duniya to haka dukkan da'awa take a hankali ake binta tadarrujan tadrijiyan a hankali a hankali a hankali malace marhalatu sirriyati da'awa zango na fari shine zango na sirranta da'awa yin da'awa a cikin sirri ba'da nuzuli qawlihi ta'ala bayan Allah ya sabkar da ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda ka lulluba dawa ake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ce mushi qum tashi fa anzir kai gargadi ai wa'azi zama ya kare wa rabbaka fakabbir ubangijinka ka girmama shi ka girmama ubangijinka me fakabbir ai azzimhu bit tauhid ka girmama ubangijinka ta hanyar kadaita shi da bauta kar ka sanya mushi kishi a cikin bauta mazala kuma dama mun karanta a baya bai bautawa gumaka ba tun a jahiliya balantana kuma cikin abin da ya shahi zawa musulunci wasiyabaka fatahhir sannan kuma kayanka ka tsarkake su tsarkake kaya kala biyu ne tahara kala biyu ce akwai at-taharatu al-ma'nawiyya akwai kuma at-taharatu al-hissiyya at-tahara al-hissiyya shine tsabtace zuciya ya zaman to dukkan wani abin da yake na shirka an hudda shi dukkan wani abin da yake na ba daidai ba an hudda shi wannan shine ita ce tahara hissiyya afwan tahara ma'nawiyya sai tahara hissiyya na abubuwan da ake gani ya tsabtace kayan shi daga dukkan wani abin da yake datti na kazamta na najasa da sauran da kaza da kaza da sauran su kenan tahara kana duci imma al-ma'nawi shine tsabtace zuciya imma kuma al-hissi shine tsabtace abin da yake gangan jiki a karan kanshi to kowace daga cikin tafsirin guda biyu ya dauka wannan ayar wasiyabaka fatahhir ka tsabtace kayanka ka tsarkake su sannan war rujza ar-rujuz shine gumaka al-asnam gumaka fahjur Allah ce ka nisance su ka kaurace musu kar ka bauta musu to wannan kira ne ga a gare shi kuma kira ne ga al'ummar shi sai Allah ce wala tamnu kar da kai gori tastakthir ko kuma kar da ka bada tastakthir dan ka nuna ka bada da yawa a'a kai dan Allah kawai wala tamnun ay la tu'til ata'a min ajali an tatabaha bihi kar ka bada dan ka nuna cewa kai alfahari ka nuna abu kaza ma ni nayi shi abu kaza ma ni nayi shi a'a wala tamnun tastakthir dan kana tsammanin cewa wai yawan wannan abin shi zai sa ka dace da abubuwa a ana buƙatar tsarkin zuciya da yi dan Allah to waɗannan ayoyin bayan sun sabka kaga ke da an umurci manzon Allah akan yayi mi akan yayi da'awa mali ce fa nahaba aw nahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min firashihi manzon Allah sai ya tashi daga shufudan shi ai ce aka mishi ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir sai ya tashi wa akhadha yad'u ila ma umira bihi sirran ya rika kiran mutane game da abin da aka umurce shi da shi amma a sirrance li muddati thalath sinin sai dai shekara uku yana wannan kwambai ad-da'wa as-sirriya sai da ka shekara uku ana yi wanda wannan yake maka nuri dole abubuwa a bisu mi a hankali duk imaninka ba za ka kama waɗannan mutanen ba amma ga yanda suka biyo al'amarin da'awa kar ka ce dole yau za a fara yau za a ƙare kowa sai ya shigo yau kuma dole kowa ya zama kamar Abubakar da Umar bai dole sai a hankali tadarrujan yace wa kana taharrukuhu fi hadhihi al-fatara wasata alladhina tarbutuhum bihi silatun motsawan manzon Allah game da wannan da'awa a sirrance fi hadhihi al-fatara a cikin wannan zangon ya kasance wasata alladhina tarbutuhum bihi silat a tsakanin waɗanda akwai dangantaka tsakanin shi da su su yi fara kira zuwa ga musulunci ba hutu abu ya fara kira mutane a waje a misir zaujatihi misali matar shi wa abna'ihi da ɗiyan shi wa maulahu da kuma bararrun bayi sannan wa rabibahu da wanda yake agolan shi ne wa asdiqa'ahu da waɗanda suke abokan shi ne su yi fara kira ɗiya mata bararrun bayi agola abakai wa kullu man yatma'innu ila annahu yaktumu sirra, da kuma dukkan mutumin da manzo Allah yake da nutsuwan cewa idan aka fadi mushi wannan kiran tabbas yaktumu sirra, zai boye wannan sirrin, ba zai bayyana shi ba. Ashe kaga ana buƙatar sirranta abubuwa a matakai na fari a cikin rayuwa gaba daya. Ba ka cewa ai akan gaskiya muke kawo a huto in ma ya za a yi ayya, ba haka ake ba. Kuma haka al'amarin rayuwanka, duk abin da ka tsuro shi to kar ka yayata shi yanda kowa zai ji. Na farko akwai al'ainu ko?
Na'am.
Akwai al'ainu kuma gaskiya ne? Kambin ido ko kambin baka? Wani ya tanka ya ki cewa masha Allahu la quwwata illa billah, ya ki cewa tabarakallah a harshen Bahaushe, abin yana iya samun matsala da ikon Allah. Ka bar shi ka zayyana abubuwa da ƙasa har su zauna, kuma sannan kona sun zauna wajibinka ne ka lazimci ruko da abin da shi azkar, saboda wannan shine da izinin Allah Ubangiji zai baka kariya saboda miyagu. Akwai ɗan mugun ne wanda ya zai a fasa, kaga manzo Allah anan waɗanda ya kiraya kullu man yatma'innu ila annahu yaktumu sirra. A cikin hadisi manzo Allah me yake cewa isti'inu ala qada'i hawa'ijikum bil kitman, ku nemi taimakon Ubangiji subhanahu wata'ala wajen biyan buƙatunku na rayuwa ta hanyar koyewa da sirranta abubuwa. To anan dai manzo Allah ya nemi wanda za su koyi, ba wanda za su yayata ba. Fa kana min awailil ladhina dakhalu fil islam, sai zaman to daga cikin wadanda suka fara shigowa musulunci, na farko ita ce Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha, ta gaskanta shi, ta yarda cewa annabin Allah ne. Allati kanat awwala man amana billahi wa rasulihi, ita ce mutum na farko da ya imani da Allah da manzon shi, kama huwa mashhur malaka kaman da yake abu ne shahararre. Sannan wa hawwanat alaihi amran nas, ita Khadija ita ta saukakawa, hawwanat ta saukakawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'amarin mutane, saboda al'amari ne mai yauni. Kai a yau kawai ka dauki wanda yake da'awa ko yake kokarin riko da sunna a cikin wasu mutane da ba su fahimta ba, dan Allah yake jin kai shi. Akwai damuwa, akwai kalubale da yawa, akwai maganganu marasa dadi, akwai minas a ciki. To ina gaba maganan wani mutum guda ɗaya ba, ko ta anguwa ko ƙauyen ku ko garin ku, a al'ummar duniya ce gabaki ɗaya ka kalubalanta, kaga abu ne wanda yana buƙatar mi sai ka samu masu ƙarfafa ka. To shine mallaka yake cewa hawwanat alaihi amran nas, saboda mace ce wanda take tana da mutunci, tana da kima a cikin garin Makka, kuma kowa san wace ce. To wannan ta saukaka mishi al'amarin mutane. Wa kanat bizalika awwala man amara Allahu rasulahu bitabshirihi bil janna, ita ce mutun na farko da Allah ya umurci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bitabshirihi bil janna, akan cewa a mishi albashir dan aljanna ne. Khadija ita ce mutun na farko. Mala ce fa an abi hurairah radiyallahu anhu qala اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ملائكه جبريل يازو وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيجي يا رسول الله يا ماكين الله هذه خديجه انجوا جبريل هذه خديجه قد اتت معها اناء فيه ادام غاتنن تنا زوا Jibril yake ba manzo labarin Khadija tana zawwa, kuma tare da ita akwai ina'un, tana dauke da wani kwano, fihi a cikin wannan kwanon idamun akwai miya a cikin shi, au ta'amun au sharabun, ko abinci ko abin sha. Fa idza hiya atatka, idan Khadija ta zo, faqra alaiha salam min rabbiha wa min wa minni. Allahu akbar. Fa idza hiya atat, in tazo faqra alaiha salam, kama ta sallama ka gaida ta, min rabbiha, gaisuwa ce daga wajen Allah, ka ce Allah ya ce yana gaida ta. Allahu akbar. Zalika fadlullahi yutihi man yasha, kware da gaske. Ka ce mata Allah yana gaida ta, wa minni, kuma ka ce ni ma Jibril ina gaida ta. Allah ya bada sakon gaisuwa, Jibril ya tsaya. Wane mutum? Wa minni yace kuma ni ma ina gaida ta. Banda wannan. Wa bashirha bi baitin fil janna. Ka bata albashirin gida a cikin gidan aljanna. An rige an kare. Mana cerina. Eh magana ta kare. Allah ne yace a bata albashirin tana da gida a cikin gidan aljanna. Wannan gida ba kowane gida ba, wani irin gida bane ba. Baitun bi baitin fil jannati min qasabin. Idan aka ce bait min qasab shine min lu'lu'in mujawwafin wasi'. Gida ne wanda aka hada shi da buraguna na lu'lu'u, ba zinariya ba, lu'lu'u diamond shine abinda aka hada wannan gidan da shi. La sahaba fihi, ba daga murya a cikin shi. A cikin nutsuwa ake abubuwa, a cikin kwanciyar hankali. Idan ka ce tana da gida da wannan wasafin, kaga mazalla kuma yana mi ana tare. Sannan wala nasabin, gida ne wanda babu gajiya, babu tsanani a cikin shi. Idan ka ce nasab shine at-ta'ab wal mashaqqa, duka waɗannan babu a ciki, babu gajiya, nutsuwa ce kawai, da rayuwa ne za a cikin nutsuwa. Wannan shine albishirin da Allah ya baiwa Jibril ya zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fadi wa Khadija, a ce mata Allah yana gaida ta. Jibril ya ce shi ma yana gaida ta, kuma Allah yana bata albishirin gida a cikin gidan aljanna. Gida ne wanda aka yi shi da lu'lu'u, sannan gida ne wanda babu abin da ya shahi daga murya a cikin shi, sannan gida ne wanda yake babu gajiya ko kumci ko matsatsi a cikin shi. Wannan ita ce mutum ta farko da ta fara musulunta. Mutum na biyu, ibnu ammihi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, dan amme shi kenan, dan Abu Talib. Abu Talib babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, alladhi kana fi hijrihi, wanda Ali ya taso a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa huwa ibnu ashara, yake cewa sinina ala asahhi alaqwal, Ali a lokacin iyada shekara 10 ya musulunta. Ala asahhi alaqwal, a cikin mafi ingantuwan maganganun da aka rawaito a cikin musulunta Ali, babu magana da ta kai inganci sama da cewa iyada shekara nawa, shekaru guda 10. Ali wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa, idan Allah kai mu gobe za ta yi Khaibar, zan ba da tuta ga wani mutumin da yake son Allah da manzo, Allah da manzo suna son shi. Fa batat as-sahaba yadukuna lailatahum man yakunu hadha ar-rajul, sahabbai aka kwana ana kirdado a cikin dare, wannan mutumin wane ne? Umar yace wallahi ma haristu ala al-imarati illa zalika al-yawm, ban taba kudayin a bani shugabanci ba in ba a wannan ranan ba. Za a bada tuta nan zuwa jihadi, amma mutumin nan Allah da manzo suna son shi, shi ma na son Allah da manzo. Tabbatacciya garanti shaida. Aka wayi gari, aka ce sahabbai mu suka yi sabko, suka yi kowa ya bugo sabko zuwa wajen manzo Allah. Aka tsaya ana jira wane ne wannan mutumin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, sai manzo Allah ya hanga ya hanga ya hanga, ya ce aina Ali, ya ce ina Aliyu, sai ka ce ya Rasulullah huwa marid, ya shtaki ainai bai da lahiya, yana can idanun shi suna mishi ciwo, ai ba zai iya mutuwa ba. Fa arsala ilayhi, manzo Allah sai aika, ya ce aje a kawo shi. Manzo Allah ya mishi addu'a, ya roƙan mishi Allah ya bashi lahiya, ya tofa a idanun Aliyu. Aliyu yake cewa ni idanuna lahiyan da suka samu da dadin su da nake ji, kai tun kahin su har rashin lahiya, madama idona kusan yanayin da nake ji a yanzu ban ji shi ba ko a baya. Lahiya kai tsaye ya warke, babu zato wani tattama wani wane ne wani kaje ka rakashan kaza ka rakashan kaza, babu wani, kai tsaye kawai ya warke da iko Allah. Doktor doktoti kenan sallallahu alaihi wasallam. To Aliyu shine mutum na biyu. Mutum na uku shine maulahu, bararren bawan manzon Allah, shine Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu. Zaid dan Haritha, Allah ya kara yarda a gare shi. sahabi manzo Allah ne wanda kuma sunan shi yazo har a cikin Qur'ani falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna 'ala almu'minina harajun fi azwaj ad'iyaihim idha qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula mutun he doki bawa sai ce wannan bawan dana ne a jahiliya ana haka Allah ya ce wannan abu an wasa shi daga yau an kore shi Allah ya ce ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsadu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid-din wa mawalikum to daga lokacin Zaid ana ce mishi Zaid ibn Muhammad sai kuma aka rika cewa Zaid ibn Haritha ubangiji subhanahu wata'ala dan a tabbatar wa mutanen abin a aikace kuma sai aka faro daga babban a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zaidu yana da mata ana samun damuwa sai zo hadiya manzo sallallahu alaihi wasallam cewa akwai kaza akwai kaza akwai kaza shi ko manzo Allah ya bashi labarin cewa wannan matar ta Zaidu karfi matar shi ce Zainab bint Jahsh Muzalla yana riziki abin duk in yazo sulhu ake a daidaita a kyara Allah yake cewa me yake cewa wa taqdi fi nafsika wallahu mubdihi ka harkon ayar assalam نعم
وإذ تقول للذي
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا الله يكي تيوم صلى الله عليه وسلم ألوك تندأك أمبتا مك حكا yanzu sai ga ka kana boye al'amarin da kai ka san Allah sai ya bayyana shi sai ka aure ta kuma Allah sai ya bayyana shi karshe Allah ya ce falamma qada zaidun minha wa qaran da zaidu ya sake ta Allah ya ce zawwajnakaha Allah ya ce mun kulla maka aure da ita yanzu sai labari ya ai manzo Allah ya auri matar dan shi a tsarin jahiliya ha ba tsarin musulunci ba saboda ai ba dan shi bane ba bararran bawa shi ne yan dashi to shine anan Allah ya fara da wannan dan a rushe wannan abun na cewa kowa a jingina shi zuwa gawa zuwa ga uban shi to shine malama yake cewa maulahu zaid ibn haritha alladhi qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam indama jaa abuhu yatlubuhu baban shi yazo shi zaidun baban shi haritha yazo neman shi wajen manzon Allah sai manzo Allah yake cewa in shi'ta fa aqim indahu wa in shi'ta fantaliq ma'abika in kana so zauna tare da shi ka zo mu zauna tare in kuma kana so ta hida da mahaifinka manzo Allah ya bashi zabi a lokacin qafa qala yake cewa bal zaid ibn haritha yake cewa a aya ma'aikin Allah uqimu indaka zan zauna a wajenka sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah kana gidan manzo Allah ka ta gidan wani baka dai ba saboda manzo Allah hiba banka hiba ba na hiba ban kowa kenan kana gidan shi ka ta gidan wani Zaid ibn Haritha sai zauna a nan gidan manzon Allah annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wannan shine mutun nabiyu malika ta fa aqama indahu sannan wa urifa bi zaid ibn muhammad da an san shi da zaid ibn muhammad yace hatta nazala qawluhu ta'ala hasid alla sabkarda ud'uuhum li aba'ihim ku kiraye su da sunayen ubannin su huwa aqsad 'indallahi shine abin da yake na daidai da adalci a wajen Allah kowa a jingina shi zuwa gawa zuwa ga mahaifin shi kuskure ne ba daidai bane ba ko da misali sunan aure babu lahi a ce madam wani amma a ka sunanta a ka sunanka baya a wannan baya halatta baya halatta sai da a ce matar wani amma ba a ka sunanta ba a kawo sunanka sai da a ka sunan mahaifinta kuma duk yanda rayuwa ta maka dadi a gidan uban wani kaka sauya sunanka ubanka iya nan a matsayin ubanka ila an yarisa Allahu al-ardha wa man 'alayha ba sake shi kuma azabar Allah ta tabbata ga dukkan mutumin da aka nasabta shi zuwa ga wanda ba mahaifin shi ba kuma kana ji kawai kai murti saboda kare na babanka kana ka talaka ne ko ba kowa bane ba yanzu ga inda aka zo ake samun abubuwa da aka bari ma ka sauya ga baki daya subhanallahi Allah kiyaye wannan butulci ne sanan kuma ya daga cikin ayyukan suke na zunubi mutun na hudu shine Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu Abu Bakar Siddiq Khadija Ali Zaid ibn Haritha na hudun su shine Abu Bakar Siddiq ai malin da mai ambata mana bararran bawa mata wanda yake gidanka sannan kuma da aboki wo yanzu aka aboki ne kenan yace Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu wa huwa awwalu man saddaqa min ar-rijal a cikin maza wanda suka yi shekaru da yawa kenan shi Ali yaro ne a lokacin shekara 10 a cikin maza manya shine mutun na farko da ya fara gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fihi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar akan Abu Bakar ne manzon Allah ya ce wa Umar إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت ألا يا أيكون زوا غريكو كوكا تي كاريا نيكي وقال أبو بكر صدقا ماذا الله يتي غسكيا نيكي أفوان أبو بكر يهو يتي غسكيا نيكي كوا كاريا تا أما بند أبو بكر وانا كما يهو أرو لو كتن داك سامو حال جاء إن جاء أكان أبو بكر عمر باين أبو بكر ياني ما أكان تي عمر laihin da na maka kamun afuwa Umar sai kiya abuka sai ta gida sai ta gida sai ka samu sukuni sai yaje wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo yake cewa ga abin da ya faru tsakanin shi da Umar kuma yayi ta bashi hakuri ya ki hakura lokacin da Umar ya kado sahabbai suke cewa a huskan manzon Allah suka gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin halin damuwa game da abin da Umar ya ma Abu Bakar a lokacin ne Abu Bakar yake cewa dama ban kawo wannan magana wannan wajen ba a cikin rashin yake hodi to shine yana zawwa sai manzon Allah yake cewa Umar yace inna Allah ba'athani ilaykum fa qultum kadhabta wa Abu Bakar sadaqa qala sadaqta kowa ya ce ƙarya kake amma Abu Bakar shi ya ce gaskiya nake ya ce kai banda wannan ya ce wa wasani bi nafsihi wa malihi Abu Bakar ya taimaka mini da gangan jikin shi da dukiyar shi kai har da iyalin shi sai ya ce musu wai kai fa hal antum tariku li sahibi wai ba za ku iyale mu abokina ba da wake da Abu Bakar ake iya daga cikin dalilan da Umar ya ce tun daga ran nan na san shi Abu Bakar wata ajiya ce ta ubangiji a cikin al'umma mal yace wa fi itari hadhihi sirriya taharraka Abu Bakar wasada aqaribihi wa mawalihi yanzu Abu Bakar ya amshi musulunci a cikin wannan yanayin a cikin sirrin nan taharraka Abu Bakar ya motsa wasada aqaribihi a tsakiyar makusantan shi na jini wa mawalihi da wadanda suke bayin shi wa asdiqaihi da wadanda suke abakan shi wa man yasiqu bihi min qaumihi da duk mutumin da ya rashi a cikin Qurayshawa sai ya tashi akan da'awa fastajaba lahu nafarun karimun wata tawaga wani jama'a mai karamci ya amsa wa Abu Bakar akan musulunci wadannan mutane su wane ne yace a cikin su akwai Usman ibn Affan a hannun Abu Bakar ya musulunta dan ka gane Abu Bakar ba kamar kowa yake a cikin wannan al'umma Usman a hannun Abu Bakar ya musulunta wanda mazalla yake cewa ala astahyi min rajulin tastahyi minhu almalaika malati wa Zubair ibn al-Awwam da Az-Zubair ibn al-Awwam yake cewa li kulli ummatin hawari wa hawariyu hadhihi al-umma Az-Zubair ibn al-Awwam wanda take shi kenan a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace banda wannan wa Talha ibn Ubaidullah da Talha ibn Ubaidullah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da suka hau dutsen Hira da Abu Bakar da Umar da manzon Allah sannan da Talha ibn Ubaidullah dutsen zai raurawa manzon Allah ke ce mushi dutsi ka nutsu wanda yake saman kanka fa inna ma alayka ma alayka illa nabiyyun wanda yake saman kanka annabi ne wa siddiqun wa shahidun da siddiqi shine Abu Bakar Siddiq wa shahid shine Umar afwan wa shahid da shahidi wannan shahidi shine Talha ibn Ubaidillah manzo Allah ya ce duk wanda yake so ya ga shahidi na tahiyya ya kalli Talha ibn Ubaydullah a hannun Abu Bakr Muslim ta wa Sa'd ibn Abi Waqqas iya ɗaya daga cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna a hannun Abu Bakr Muslim ta sannan wa Abdurrahman ibn Auf masu kudin sahabbai wanda suka taimaka wa addini shi ma ya musulunta a hannun Abu Bakr Siddiq wa Uthman ibn Maz'un shi ma ya musulunta a hannun Abu Bakr Siddiq wa Abu Ubaidata Amir ibn al-Jarrah aminu hadhihi al-ummah shi ma a hannun Abu Bakr ya musulunta komandan daga cikin komandodi tun bayan rasul manzo sallallahu alaihi wasallam aka huddar su da shi da Khalid ibn al-Walid cikin tawaga dai suke lokacin khalifancin Abu Bakr ya gama khalifancin shi gabaki daya har ya mutu Khalid shine komanda wanda aka tura a wannan bangare na Farisa bayan Umar ya hau sai ga mutane suna so su juya al'amarin kamar a ga nasaran kamar daga hannun Khalid ne yake ko wani dabara shi ce ko iyawan shi ne ko kaza ne yaga kamar wasu tauhidin sai rasu yi rawa sai rubuta wasika yace ya rubuta wasika zuwa gare su yace wa Khalid ibn al-Walid ya sabka daga shugabanci Abu Ubaida ya zama shine jagora shine komanda an yi so Khalid shi kuma mataimakin shi ne kuma haka aka tai hasir aka bude Qudus to wannan Abu Ubaida komanda ne mai girma shi ma ya musulunta a hannun Abu Bakar Siddiq manzo Allah yake cewa inna li kulli ummatin aminan wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida Amir ibn Jarrah kowace al'umma ta da amintaccen wannan al'ummar shine Abu Ubaida banda wannan kuma akwai Abu Aslama Abu Salma ibn Abdul Asad sannan wal Arqam ibn Abil Arqam inda aka zo aka zamna wajen da'awa ta sirri shi ma ya musulunta a hannun Abu Bakar Siddiq wannan shine Abu Bakar da kuma irin gugurmayar dai shi yasa mallan anan baya cayi mana fastajaba lahu nafarun karim kaga waɗannan mutanen babu wani baya a cikin harakan tahiyyar addinin musulunci kakafin su kowanne ya bada irin nashi gudunmuwa da mutane wa dai ta wakarta wannan fakara ta ƙarshe sai mu tsaya insha Allah mallan yace wa min khilali alaqati haula'i daga alakar waɗannan mutane akhadha al-islam musulunci ya zamanto yantashiru fi makkah sai fara yaduwa a cikin garin makkah wa kharijaha sannan kuma da ma wajen makkah wa dakhala fihi unasun mutane da yawa suka shiga musulunci min butuni quraish wa mawaliha daga cikin waɗanda suke cikin quraishawa kenan quraishawa na asali da kuma dukkan bayin da suke kewayen su wa mimman ishtahara bi islamihim min al-mawali daga cikin wannan musulmcin su ya suka shahara suka musulunta daga harko a cikin bayi malike cewa a cikin su akwai bilal ibn rabah da suhayb ibn sinan ar-rumi da ammar ibn yasir sannan wa walidahu da mahaifin ammar shine wa yasir wa umma yake cewa ummuhu da kuma mahaifiyar shi ammar inna ita ce sumayya bintu khubbatin waɗannan su ne bararrun bayan da su sun musulunta sannan ga can waɗancan su sun musulunta kenan musulunci ya fara mi ya fara yaduwa a haka addinin nan ya fara har ya kawo yau inda ya kawo ka san ko tabbas an yi hidima ta kowane bangare dukiya ta yi hidima gangan jiki ya yi hidima ilimi ya yi hidima daga kowa ya ga wace irin hidimtawa zai wa addinin musulunci Allah da tarar mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita insha Allah wannan shine zai zama tomon darasi na ƙarshe sai bayan sallah da izinin Allah rana ita yau kuma akwai muhadara da za a yi a masallacin karkada da izinin Allah akan abin da ya shafi azumi tsakanin magariba da isha'i kenan da izinin Allah karatun nabiyur rahma sai bayan sallar Allah ya rashi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin Allahumma ighfir lana waghfir li abaina Allahumma ighfir lana waghfir li abaina Allahumma ighfir lana waghfir li abaina Allahumma aslihna wa aslih dhurriyyatana Allahumma aslihna wa aslih dhurriyyatana Allahumma hawwin alaina masa'ib ad-dunya Allahumma هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله